Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Ibrahim Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 24 ga watan Mayu. To a cikin shirin za ku ji cewa akalla mutum hudu suka rasa rayukansu a jihohin Bayelsa da Akwa Ibom dake kudancin Najeriya yayin gudanar da zaben fiddagwani na ƴan takarar kujerar majalisar dokokin jiha.
To an je zaben ne aka samu gwagwarmaya kwakwani ya fito da bindiga ya harbi daya. To a lokacin da wannan abin ya faru, polisa wanda suke na a gurin kafin su shiga cikin inda ake yi kiwon da yawan nan ya gudu daga gurin.
A Nijar kuma za ku ji koken makiyaya na garin Ungurti a jihar Diffa game da yawan mace-macen dabbobinsu sakamakon wani sinadari da ke fitowa daga kamfanin haƙo man fetur.
Kuma tsoron da muka samu ko ina an bude kan na petrole, kyawun da dabbobin suke ci ma ko ina dajin in kaje gashi nan mai ne gani wani guba suke zuba bisan wani ijoyin da suke rashe-rashe, to wannan guba ita take sawo take kawo mana matsala. Dabbobin suna ci, wa'ansu har suna samun cuta, wa'ansu har mutuwa suke.
Kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari zai gabata da kuma labaran wasanni, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Kasar Russia ta dada zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Ukraine a gabashin kasar ta Ukraine a yau din nan Talata a yunkurin su na kama yankin Donbas. Watanni uku bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya umurci sojojin sa su mamaye Ukraine da tsammanin zai iya gaggauta kwace kasar ya kuma hambare gwamnatin ta. Yakin ya fi tsanani ne a biranen da ke ƙarƙashin ikon Ukrainiyawa irin su Severodonetsk da ke gabar gabas da kogin Siversky, Donetsk da Lyuhansk wanda ke gabar yamma, ta yadda sojojin na Russia ke ta dannawa daga sassa uku don su musu ƙawanya. Gwamnan lardin Luhansk Sarhi Gaidai, wanda ba Ukrainiye ne, ya ce an ninka ɓarin wutar da ake yi kan birnin Severodonetsk sau da dama. A taƙaice dai ruguza birnin ake yi, in ji shi. Mutane kimanin 15,000 ne ke cikin birnin. Iran ta yi gangamin jerin gwano na biso a yau din nan Talata a tsakiyar Tehran babban birnin kasar, ga ɗaya daga cikin dogarawan juyin juya halin kasar, Kanar Hassan Sayed Hodai, wanda wasu mutane biyu bisa babur suka harbe har lahira, kuma kwamandan dogarawan tsaron ya ce labudda sai ya ɗau fansa. Gidan talabijin ɗin gwamnati ya nuna cinciran da jama'a zagaye da motar da ke ɗaukar makarar gawar Kwadai, wacce aka lulluɓa da tutar ƙasar Iran, aka kuma zuba fulawoyi a kai. Masu makoki na ɗauke da hotunan Kwadai, wanda aka bindige shi da tsakar rana a harabar gidansa a tsakiyar birnin Tehran ranar Lahadi. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba yau din nan Talata ya yi kira ga gwamnatocin sauran ƙasashe da su tura ƙarin kayan yaƙi kuma cikin gaggawa don agaza ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha. An yi gaggawa idan aka ɗauka cewa yanzu Ukraine na da dukkan makaman da take buƙata, abinda Kuleba ya tura ta kafar Twitter yau Talata kenan. Ya ƙara da cewa farmakin da Rasha ke kaiwa a Donbas yaƙi ne na rashin imani mafi tsanani a Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Ina kira ga abokan hulɗa da su hanzarta tura makamai, musamman ma MLRS da bindigogin atulare masu dogon zango da APC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya yau din nan Talata ta ce sojojin Rasha sun ƙara tsananin yaƙin da suke yi a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da suke ƙoƙarin yin ƙawanya ma birane da dama ciki har da Severodonetska. Ta ce muddin Severodonetska ta fada hannun Rasha, to ilahirin yankin Luhansk zai kasance ƙarƙashin mamayar Rasha. A yayin da wannan ne burin Rasha a yanzu, wannan wani ɓangare ne kawai na yunkurin da Rasha ke yi na ƙwace Donbas. Ƙasashe wajen 20 za su tura kayan yaƙi don agaza ma Ukraine, a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Estin, bayan kammala zagaye na biyu na ganawar ƙungiyar tuntuɓa ta kare Ukraine. Ƙasashe da dama za su bayar da gudunmawar bindigogin atulare masu muhimmanci, kayan kare gaɓoɓin ruwa, tankokin yaƙi da sauran motoci masu sulke. Wasu ƙasashen kuma sun yi tayin sake horar da sojojin Ukraine da kuma raya rundunar sojinta, abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Kasar Denmark za ta taimaka ma sojojin Ukraine da kunamun harba rokoki da makamai masu linzami, a yayin da ita kuma jamhuriyar Czech ke shirin tura jiragen yaƙi masu saukar ungulu, tankokin yaƙi da kuma rokoki. Shugabannin ƙasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau Talata a birnin Tokyo na ƙasar Japan, inda suka yi alƙawarin mai da yankin ƙasashen India da Pacific, wato Indo-Pacific, buɗaɗɗe, tare kuma da yaƙar canjin yanayi da haɗa gwiwa wajen yaƙar annobar COVID-19. Da yake jawabi a farkon buɗe babban taron na ƙawancen da ake wa laƙabi da COD, shugaban Amurka Joe Biden ya ce mamaye Ukraine da Rasha ta yi ba matsalar Turai ba ce kawai, matsala ce ta duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa dole ne kulle yomin a kare ka'idar nan ta yankin ƙasa da ɗiyaucinta da dokar ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin ɗan adam, ko da a ina aka saba ma hakan a duniya. Shi ma Prime Minister Japan Fumio Kishida ya taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabinsa na buɗe taron, inda ya ce ba za mu bar irin wannan al'amari ya faru a yankin India da Pacific ba. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 9 ma ɗan adawar siyasa Alexei Navalny, wanda tuni ma yake tsare saboda wani hukuncin kuma da aka yanke masa, wanda shi da magoya bayansa suka kira bita da kullin siyasa. Navalny ya gurfana a zaman kotun na yau dinnan Talata ta kafar bidiyo daga wani gidan yari da ke yankin Vladimir. Rikakken mai sukar fadar Kremlin ɗin ya yi amfani da bayaninsa na ƙarshe a kotun wajen yin tur da hukumomin Rasha saboda ci gaba da mamaye Ukraine babu gaira babu dalili, sannan ya sake jaddada kalamansa na baya cewa dukkanin zarge-zargen da ake masa sharri ne kawai na siyasa.
Magaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum huɗu ne bayanai suka nuna cewa sun mutu a jihohin Bayelsa da Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya yayin gudanar da zaben fiddagwani da 'yan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na jam'iyyar PDP. Rundunar 'yan sanda a yankin ta tabbatar da aukuwar lamarin, haka kuma ta ce tana neman wanda suka yi wannan kisan ruwa a jallo. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoton kan hakan.
Rahotanni daga jihar Bayelsa da kuma jihar Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta na nuna cewa rayuka da dama sun salwanta a yayin zaben fiddagwani na jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar, wanda ya gudana a yankin a baya-bayan nan. Jihar Bayelsa dai an kashe wani matashi musamman a ƙaramar hukumar Obia da ke jihar a yayin zaben fitar da gwani, kamar yadda wani ganau ya shaidawa muryar Amurka.
The primary is like it was only one somebody that died in Obiana.
Yana cewa ne sunana Eric Daniel na gaggawa daya a yayin tashi-tashin hankulan, kuma an kashe wani matashi mai suna Michael wanda aka fi sani da suna Tampolo. Haka kuma gwamnan jihar ta Bayelsa ya yi Allah wadda ya da faruwar lamarin, sannan kuma ya bada umarni na gudanar da cikakken bincike domin kamo waɗanda suka aikata wannan laifi. Rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take na ganin an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki musamman na kashe matashin. Haka kuma rundunar ta ce mutum ɗaya ne ya rasa ransa. DSP Asmin Buswat shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa.
To an ji zaɓen ne aka samu gwagwarmaya wani ya fito da bindiga ya harbi ɗaya. To a lokacin da wannan abin ya faru, polisa wanda suke na a gurin kafin su shiga cikin inda ake yi kiwon da yawa nan ya gudu daga gurin, kuma mun riga mun fara neman wanda yawa nan kisan.
A can jihar Akwa Ibom bata sauya zane ba, inda bayanai suka nunar cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a yayin zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP a jihar ta Akwa Ibom, gama abinda wani ganau ke shaidawa muryar Amurka.
Three people were killed in a local government area.
Yana cewa ne akalla mutane uku ne aka kashe musamman a karamar hukumar Ini dake jihar ta Akwa Ibom yayin zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP. Lokacin da abin ya faru, mun yi yunkurin sanarwa jami'an tsaro, amma kuma suka ce suna gudanar da wani taro kamin su zo karamar hukumar. Abinda ake gudu ya riga ya afku. DSP Dick Madom shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Akwa Ibom, kuma na kira shi ta wayar salula kan wannan lamarin. Sai dai kuma ya shaida min cewar suna gudanar da wani taro a birnin Ekko, to amma dai suna gudanar da bincike domin gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu. To sai dai kuma an ɗage zaben fidda gwani a yankin kudu maso gabashin ƙasar na jam'iyyu da dama sakamakon sabon salo na har-haren 'yan kungiyar IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra.
Sunana Alhaji Galadiman Jansu. A yankin nan ƙasar Inyamurai kusan ko ana zaman ɗanɗa da su kansu Inyamuran, da mu kuma mutanenmu ba wanda hankalin sai yakunci, don wallahi da yawa wasu suna ƙaura suna yowa arewa ne ma su Inyamuran ma nake gama, masu gari suna gudu, kai ne zaman ne kake.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaishe ka Lamido Abubakar Sakkwato. Bari mu leƙa Nijar, inda koken makiyaya na garin Ngorti a jihar Jiffa game da yawan mace-macen dabbobinsu sakamakon wani sinadari da ke fitowa daga kamfanin haƙo man fetur. Ga wakilin muryar Amurka a Agadez, Abubakar Isa, ɗauke da ƙarin bayani.
Shekaru 116 kenan da kamfani na haƙo man fetur ke gudanar da ayyukansa a garin nan Ngorti, musamman ma a karkarar Agadem, wanda ya bada damar kafa matatar man fetur ta da magaram da ake kira Soraz a shekarar 2011. To sai makiyaya a garin nan Ngorti sun bayyana cewa kahuwar wannan kamfani ya janyo babban koma baya a fannin kiwon dabbobi a garin nasu sakamakon wannan sinadirai da kamfanin ke fitarwa. Sharif Abdallah shine shugaban kungiyar makiyaya a garin na Ngorti, ya yi mini ƙarin bayani kan wannan al'amarin kamar haka.
Kuma matsalolin da muka samu, ko ina an bude kan na petrole, ciyawan da dabbobin suke ci ma, ko ina dajin in kaje gashi nan mai ne, gani wani guba suke zuba bisan wani ijiyoyin da suke rashe-rashe, to wannan guba ita take sawo take kawo mana matsala. Dabbobin suna ci, wa'ansu har suna samun cuta, wa'ansu har mutuwa suke. Babu iya kiyasta mu ce kaza ne, amma da yawa a cikin makiyayanmu an samu mutuwan dabbobi. Ana samun irin wannan abubuwan da yawa. Akwai wanda sun mutu, an zo an bincika an gani lalle haka nan ne, akwai guban da suka ci kenan, an ba su ma asaran su kadan a ciki. Akwai kuma wanda bai zo da lokacin ba, abun ya wuce yayi asara. To mu shine aikin mu makiyaya, bamu da wani aiki, bamu da wani dukiya, shine dukiyar mu kenan. Bisa wannan abun yana kawo mana matsala sosai. Stadir kenan, kiwon ba abun da muka sani a da bane, abun ya kawo canji sosai.
Sakamakon dai wannan al'amari na yawan mace-macen dabbobi a garin nan Ngorti a shekarun baya, magabatan kamfani na haƙo man fetur sun bullo da wani tsari na bayar da diya ga duk makiyayin da ya rasa dabbobinsa sakamakon fitar wannan sinadarin. To sai dai bayan bullowar rikicin Boko Haram a shekarar 2015 a jihar ta Difa, biyan diyar ke tafiyar hawainiya sakamakon ƙaurar da magabatan wannan kamfani suka yi zuwa da magaram. To amma a cewar shugabar hukumar Ngorti Mamman Sagiru, hukumarsa za ta ɗauki wani mataki na daidaita wannan al'amarin.
Kasan shi wuri can ma zamanto ana irin wannan ayyuka na kamfanin nuka, to za a dinga samun matsaloli. Wasu lokutan ma sun zo mana da kamar matsalar kamar dabbobinsu suna fuskantar wato barazanar gurɓacewar yanayi na dangantace da kasancewar wannan ma'aikatan. To amma da muka samu irin abubuwan, mun kirayi ƙwararru na ɓangaren kiyo, sun zo sun yi gwaje-gwaje sun tafi da shi, wanda har yanzu muna jiran su kawo mana sakamako don mu tabbatar shin abin da mutanen suka ce haka ne ko ba haka nan bane ba. A yanzu kazancin da nake maka muna nan kan gaba ta yin wata mission da minister de petrol da gwamna da munan prefecture da komin za zo mun mu shiga cikin dajin nan madiba mu gani dangance da irin koke-koken da mutane suke kawo mana wanda ya danganci sana'ar su ta kiyo kuma da wannan aikin da ake na petroli.
A yanzu haka dai masu fada aji a jihar ta Difa sun fara safa da Marwa na ganin an gaggauta magance wannan matsalar domin kare abubuwan da zai iya biyo baya. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Abubakar Isa, har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
A yanzu haka dai masu neman mukaman siyasa a babban zaben shekarar baɗi a Najeriya na ci gaba da kalubalantar junansu ta fannoni daban-daban da suke ganin za su iya cimma nasarar biyan bukatar su. A nan jihar Niger dai tuni aka fara nuna wa juna yatsa a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello mai neman goyon bayan masu tsaye da 'yan takara na jam'iyyar APC da ake kira delegate domin ganin sun zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar sanata mai wakiltar yankin Niger ta Arewa da kuma magoya bayan ɗan majalisar dattawan Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi mai neman ganin ya sake zarcewa a wannan kujera. Magoya bayan sanata Aliyu Sabin dai sun yi wani korafi akan shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger Honorable Zakari G. Kantoro, har ma suka rubuta wata takardar koke ga uwar jam'iyyar ta ƙasa da ke Abuja akan zargin yana nuna goyon bayansa ƙarara ga gwamna Abubakar Sani Bello. Malam Abdulmumuna Atta shi ne ya yi magana a madadin sanata Aliyu Sabi Abdullahi akan wannan korafi nasu.
Gaskiya ne, alhamdulillahi, saboda rashin adalci na shi wannan shugaban jam'iyya ta APC na jihar Niger, wato Honorable Hadul Zikan Toro, makamin Bargo. Saboda a lokacin da tsohon kwamishina na land, Barista Muktar Nasale, ya sai form ɗin takarar ɗan majalisa tarayya na Bargo Agwara, ya kai mai form ɗin domin ya gani. A wannan wurin ne yake cewa shi yana tare da gona Abubakar Sani Bello domin a takarar da Abubakar Sani Bello yake na takarar sanata, yana tare da shi 200%. Ba ma yana tare da shi ba, yana gaba ma gaba, su ne shi ne gaba-gaba a wajen wannan takarar. Sa'an nan kuma ya ce duniya, a gama duniya cewa lalle-lalle da kan shafari video na nan, mun sa mun yi attachin da video din a cikin takardar da muka aika wanda muka kai a national headquarter. Video na nan a CD mun sa shi yana nan, mun kai ƙorafi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi wanda yake shine jagoran jam'iyya, sa'an nan da shi kuma dattijan arziki shugaban jam'iyya na ƙasa Sanato Abdullahi Adamu, a wurare daban-daban sun faɗi cewa sun faɗa ma 'yan takarkaru mabambanta cewa za su ba da filin inda za a yi adalci. Da haka 'yan takarkaru su kwantar da hankalinsu, za a yi musu adalci wanda idan aka yi zaɓen da za a yi, wanda in mutum da kanshi ya sha ƙasa ya san ya sha ƙasa. To amma wannan tafiya ai mun fi kowa ƙarfi ƙwarin gwiwa, na faɗi da so da yawa cewa da yadda Allah za mu kada mai girma gwamna.
To sai dai kakakin APC na jihar Niger Alhaji Musa Sarkin Ka ji da ya yi magana a madadin shugaban na APC a jihar Niger ya ce wannan zargi ba gaskiya ba ne.
Kullum dai ni magana na guda ɗaya ne, cewa ba yadda za a yi a siyasa ka hana kowa ra'ayinsa ko ka hana shi faɗin albarkacin bakinsa. Tunda Allah ya kawo mu cikin fage na siyasa, kowa ya zo ya wasa gwaninsa ko kuma kowa ya talla hajarsa. To a cikin gida dai wannan korafi ba za ka rasa shi ba, tunda an same shi a waje, a cikin gida ba za a rasa ba. Amma abinda na sani da shi mai girma ciyaman mutum ne mai adalci, mutum ne mai kimantawa daidai gwargwado, kuma korafi da suka yi wani tunaninsu dai daban. Amma shi dai na farko ba hana kowa siyan fom ba, ba a ce kada wani a siyar ma da wani ko kada a siyar ma da wani ba.
Su korafin da suke yana kamfen a zaɓi wani ɗan takara, kar a zaɓi wani ɗan takara, wato yana gaya ba jama'a cewa musamman delegate cewa su zaɓi gwamna, kar su zaɓi sanata.
Mutum ya ji tsoron takara ko wani abu daban, amma shi a mazaunin shi na shugaba balansin yake, kuma a matsayin shi na shugaba don wannan yana takara da mai girma kuma mai girma gona leader ne na jam'iyyar APC a jihar Niger, wannan wani abu ne daban. Amma a matsayin shi na chairman bai tara wasu ya ce ku yi wane kar ku yi wane ba, domin mai kullum magaransa shine ku je ku zaɓi abin da jama'a ke so saboda general election. To idan ya fito wai suna faɗin haka ƙorafi ne irin tasu wanda ba za a rasa ba, amma ni abinda na sani da kuma abinda muka sani akan mai girma chairman a mazaunin shi na chairman shine bai fito ƙarara ya ce ku zaɓi wane kar ku zaɓi wane ba.
Amma akwai wani bidiyo da suke kafa hujja da shi inda yake jawabi a gaban na Sale cewa shi fa yana tare da gwamna a takarar sanata din nan. A wannan bidiyon
ai a mazaunin shi na jikan toro kenan, amma a mazaunin shi na chairman a ko ina ya fito ƙarara, muna da bidiyo muna da rahotanni da dama da ya fito ƙarara na baina wa jama'a cewa zai adalci a cikin lamarin kuma ba kowa hakkin sa yi.
Eh, amma baka ganin kamar a matsayinsa na jikan toro din in ya fito ya ce ga ra'ayinsa na kashin kansa tunda shugaba ne, wasu za su yi wata fassara daban?
Wannan daban. Ai babu yaro a cikin ƴan takara ko kuma babu yaro a cikin masu jefa ƙura, kowa na da hakkin sa, ba zai ba kowa dole ba.
A halin da ake ciki kuma shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Ahmad Lawal ya kawo wata ziyarar neman goyon bayan masu zaben ƴan takara a jihar Niger a kokarinsa na ganin jam'iyyar ta APC ta bashi tikitin tsayawa takarar neman shugabancin Najeriya a zaben na shekara ta 2023. Ga kaɗan daga cikin jawabin da ya yi a wurin.
Ga irin abin da mu za mu iya yi, kuma yanzu shekaru 23 da na yi a cikin majalisa ya bani dama na koyi sannin makamar aiki. Ina aiki tare da shugaban ƙasa yanzu zan ce shekara 3 kenan a zamana na Senate President. Saboda haka ina gani ina kuma yin abin da zan ce gudanar da gwamnatin tarayya ne. Saboda haka ina da fahimtar matsalolin da Najeriya ke ciki da nasarorin da Najeriya ta samu da buƙatun da Najeriya take da shi don a gyara gobe ta yi kyau. Ina son in roƙi alfarma na cewa idan ƙuri'un Niger ran da za a kaɗa su sai an ba wani ba ni ba, to kada ya wuce kashi 10 a fitar da zakkan a bani ƙuri'u. Amma ina son tabbatar mana nan dukkan mu masu neman muƙamin nan mu 21 abu kowa aka bashi dama zai iya, kuma ni ina girmama kowa a ciki daga masu gidanmu ne sai abokanmu da sauransu. Amma kun san san so so ne ko san kai yafi, wannan ba san zuciya bane, san kai ne.
Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce suna murnar shigowar shi a jihar Niger.
Da farko dai ina taya shi shugaban namu murnan cewa Allah ya nuna lokacin da ya shigo wannan jiha namu mai albarka bisa ci gaba da neman watan zaɓe. Allah ya bashi nasara. Tabbas shi shugabanmu na majalisar dattijai Sanata Ahmad Lawal Sadar Nambade mutum ne jajirtacce wanda gaskiya mu'amalan da na yi da shi daga lokacin da na san shi zuwa yanzu, wanda zan ce na san shi da dadewa kafin ma shigo majalisa. Amma dai zuwa na majalisa da watan mu'amalar da muka yi yana da halaye wanda gaskiya irin halayen da ake nema kenan a wannan ƙasa a wannan lokaci. Mutum ne mai aƙida, in ya tsaya kan gaskiyan abu ya tsaya kenan. Ba a ku kaga a san mutum da wani abu musamman ma a ce an san ka bisa kan tsayawa kan gaskiya, to ba ƙaramin abu ne ake bukata yanzu haka ba. Kuma shi mai son a yi tare ne.
Bayanai dai na nuna cewa masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC na ci gaba da tuntuɓar juna domin marawa juna baya gabanin zaben fidda gwani na 'yan takara na jam'iyyar ta APC da ake sa ran farawa a ranar Alhamis din nan mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda kammala tankaɗe da rairaya na yanki na biyu na WAFU ko IFOA Union de Football West African na ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20. An buga wasan ƙarshe ne tsakanin Benin Republic da Tarayyar Najeriya a Stade General Sani Kunce na Bambaran Yamai, inda Tarayyar Najeriya ta karkare Benin Republic da ci 3-1 a wasan ƙarshe. Ƙungiyoyin guda biyu sun samu damar shiga kai tsaye a wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana shekara 2023 a ƙasar Egypt ko kuma Misira. Duk da jamhuriyar Niger a mako na 24 na wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional a Kokana Football Club ta Arlette Jara Agades a can Arlette Tawa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN Cibiu da nema haka AS Sony Depp ta shaka shi banza da 3 a bambarin ya mai a hannun Espoir ta Zandar. AS Nijeleka a yamai ta yi banza da banza da GS Tawa a jerin yawan makin kungiyoyi kuwa ta farko da ita ce AS Nijeleka da maki 54, ta biyu AS Douane da maki 44, ta uku ita ce USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42, ta hudu AS Garde Nationale du Niger da maki 34, ta biyar Espoir ta Zandar da maki 31, ta shida AS Police ta yamai da maki 30, ta bakwai AS Fan ta yamai da maki 30, ta takwas a Kokana ta Arlette Jara Agades da maki 29, ta tara ita ce Jeunesse Sport ta Tawa da maki 28, ta goma Irana Football Club ta Arlette Jara Agades da maki 27, ta goma 11 AS Sony Depp ta Montpetr da maki 26, ta goma 12 Olympic Football Club ta yamai da maki 23, ta goma 13 Racing Football Club ta yamai da maki 22, sai ta goma 14 Kuta Lasalle Sporting Club ta bambarin ya mai da maki 21. Idan muka leka a kasashen waje ko shi ko dan wasan ƙwallon ƙafar nan na kungiyar West Ham United ta kasar Birtaniya Kurt Zouma dan kasar Faransa a yau Talata ne ya amince cewa yayi mari da shebran magin gidansa. Dan wasan dai ya amince da tuhume-tuhume guda biyu da kotu ke masa, yayin da kanansa Yohan Zouma ya amince da laifin taimakawa Kurt Zouma ya ci zarafin magin, inda ya naɗe abin a wayarsa kuma ya aika ma duniya ta internet. Tuni dai hukumomin shari'a na kasar Birtaniya suka kwace magen guda biyu daga gidan Zouma aka miƙa su ga wani kamfani mai kula da dabbobi na kasar Birtaniya. A yau Talata ne kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta kasar Ingila ta yi biki a titunan birnin na nuna nasarar da ta samu a wannan shekara ta bana ta kofin Premier League ta kasar Birtaniya. Wasa kuma ce teburin wasanni na kaka na wanda ya fi farin jini a duniya na kasar Ingila ko Birtaniya. Shi dai club din na Manchester City ya yi nasara ne da kyar da sudin goshi gaban Liverpool da tazarar maki daya kawai. Kungiyoyin guda biyu dai sun kai kankan ne har zuwa wasan karshe, inda dai daga karshe Manchester City din ta yi nasarar samun kofin na teburin Premier League na 8 a tarihin ta. Haruna Mamman Bako na birnin Kunne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kunne a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Gwamnatin kasar Rasha ta dada zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Ukraine a gabashin kasar ta Ukraine a yau dinnan Talata a yunkurin su na kama yankin Donbas. Watanni uku bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci sojojinsa su mamaye Ukraine da tsammanin zai iya gaggauta kwace kasar ya kuma hambare gwamnatinta. Yakin ya fi tsanani ne a biranen da ke karkashin ikon Ukrainiyawa irin su Severodonetsk da ke gabar gabas da kogin Siversky Donetsk da Lysychansk wanda ke gabar yamma, ta yadda sojojin na Rasha ke ta dannawa daga sassa uku don su musu kawanya. Iran ta yi gangamin jerin gwano na biso a yau dindin Talata a tsakiyar Tehran babban birnin kasar ga ɗaya daga cikin dogarawan juyin juya halin kasar. Kanar Hassan Sayed Hodai, wanda wasu mutane biyu bisa babur suka harbe har lahira, kuma kwamandan dogarawan tsaron ya ce labudda sai ya ɗaufansa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa, da Daniel C. Brown da ya ba da umarni, da injiniyan mu ne yau, ni ce taku Bintu Suleiman Yero, da ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma'assalamu.